of America broadcasting to Africa. The following program is in Hausa.
Sashen Hausa na muryar Amurka ke magana daga nan birnin Washington DC. Assalamu alaikum da fatan an kwayi gari lafiya. Zahra Aminu Fage ce tare da Aisha Ma'azu da sauran abokan aiki ke farin cikin kasancewa da ku. A wannan shiri na safiyar yau Laraba, ɗaya ga watan Yuni da shekarar 2025. Barkanmu da shiga sabuwar shekara da fatan Allah ya sada mu da alkhairin cikinta. Amin. Kafin ku ji abubuwan da muke tafa da su ga Aisha da kanin labarai.
To Zahra, ofishin Majalisar Dinkin Duniya mai bibiyar al'amuran ƴancin ɗan adam ya ce hare-haren Isra'ila yana neman durƙusar da tsarin kiwon lafiya baki ɗaya a Gaza. Amurka ta kai wasu hare-hare a yankunan da ke ƙarƙashin ikon Houthi a Yemen a daidai lokacin da ake fuskantar ta'azzarar tashin hankali a yankin. Sannan Faransa ta auna wasu maɓoyan ƴan ƙungiyar IS a Syria.
Kanin labaran kenan. Yayin da aka shiga sabon shekarar 2025, ƴan Nijar sun bayyana fatansu game da ƙasar a sabuwar shekara.
Kowa shi zan mai tishin kashira ko cikin gari ko daji ka gane ban da amugu ka saka kawai ka faɗi ko cikin ku kuma suke ka faɗi ga abin da wani akwai malamai akwai saraki akwai an kwamita duk sa'ido wanda an ka ga wanda ba a rasa shi ba a zo su kawai a faɗa musu.
Sannan yayin da ake raɗe raɗin cewa farfaɗo da aikin matakar man wari ya kawo rage a farashin litar mai, alƙaluma daga gidajen mai a sassan birnin Abuja daban-daban sun nuni da cewa an samu rage a farashin. Muna tafa da ƙarin bayani kamar kowace safiyar ranar Laraba. Yau ma muna tafa da shirin baki mai yanka wuya, shirin da kan duba lamuran siyasa, cece kucen siyasa daga ƙasashe daban-daban musamman ma ƙasashen nahiyar Afirka. Amma yanzu sai a gyara zama a saurari kashi na farko na labaran duniya.
Jama'a masu sauraro, assalamu alaikum da fatan an waye gari lafiya kuma da fatan an shiga sabon shekara ta 2025 lafiya. Ga labaran duniya. Hare-haren da Isra'ila ta yi ta kaiwa asibitocin Gaza da wasu wurare a kusa da su sun durƙusar da tsarin kula da lafiyar Gaza, a cewar wani rahoton da ofishin Majalisar Ɗinkin Duniya mai kula da al'amuran ƴancin ɗan adam ya fitar ranar Litinin. Rahoton mai shafi 19 ya gano cewa yanayin munanan hare-haren Isra'ila a asibitoci ko kusa da su ya yi sanadin lalata kusan duk asibitocin da ke Gaza, wanda ya haifar da cigaban artabu a ciki da kewayen asibitocin. Kana ya takurawa tsarin kula da lafiyar ya kusa durƙushewa baki ɗaya. Matsalar ta yi muni gaske itin bayan watan Oktoba 2023, kasancewar an yi ta kai farmaki wannan cibiyar lafiyar da tuni ta riga ta lalace, wanda ya sanadin kisan ɗaruruwan ma'aikata da ƙwararru a fannin kiwon lafiya, abinda mawallafan rahoton suka jaddada kenan. Rahoton ya kunshi bayanai daga ranar 7 ga watan Oktoba 2023, sa'ad da mayakan Hamas suka kaddamar da harin bazata a Isra'ila da ya kashe wasu mutum 1,200, sannan suka yi garkuwa da akalla mutum 250 zuwa ranar 30 ga watan Yuni. Rundunar sojin Amurka ta ce sojojinta sun kai wasu jerin hare-hare da suka auna yankunan da ke karkashin ikon ƴan Houthi a Yemen a daidai lokacin da ake samun hauhawar tashin hankali a yankin, cikin wata sanarwar da cibiyar tsara hare-haren Amurka ta fitar a ranar Talata. Ya ce hare-haren sun afka babban birnin Yemen Sana'a da wasu wurare da ke karkashin ikon Houthi. Jiragen ruwan dakarun sojin ruwan Amurka ne suka kai hare-haren tsakanin ranar 30 da 31 ga watan Disamba, sannan sun auna cibiyar tsara hare-haren Houthi tare da wuraren da ake sarrafawa da adana makamai, waɗanda suka hada da makaman mizar da jirage marasa matuka. Bisa bayanan sanarwar ta Amurka, ƴan Houthi suna kitsa kai farmaki ne daga gidajen da aka auna a hare-haren, wanda suka hada da farmakin da aka kai wa jiragen ruwan yakin Amurka da jiragen ruwan ƴan kasuwa a yankin tekun Maliya da tsibirin Aden, Wani mai magana da yawun hufi ya ayyana hare-haren da rashin adalci akan ƙasa mai yancin cin gashin kanta ƙarara da kuma bayyana goyon baya ga Isra'ila. Faransa ta faɗa a ranar Talata cewa ta kai wasu jerin hare-haren sama a wasu matsugunan ƴan kungiyar IS a Syria. Ministan tsaron Faransa Sebastien Lecornu a wani sakon da ya wallafa a manhajar X ya ce a ranar Lahadi aka kai hare-haren sai dai bai bayyana takaimaiman wuraren ba a Syria. Matakin na kasar Faransa ya biyo bayan wasu hare-haren da Amurka ta kai wa ƴan kungiyar na IS cikin ƴan makonni tun bayan da ƴan tawaye suka hanbarar da gwamnatin shugaba Bashar al-Assad. ƴan kungiyar IS sun karbe ikon yankuna da dama a gabashin Syria da yammacin Iraki a 2014 wanda ya kai ga kasashen duniya suka maida martani da Amurka ta kasance jagorar hadakar da zimmar samun nasara akan ƴan kungiyar. To ana shan labaran ne daga nan sashin Hausa na muryar Amurka a birnin Washington DC.
An jima kaɗan Aisha Ma'azu za ta sake shigowa da cigaban labaran duniya. Kafin nan bari mu fara da rahotonmu na farko. Yayin da aka shiga sabuwar shekarar 2025, ƴan Nijar sun bayyana fatansu game da ƙasar da ke ƙarƙashin mulkin soji, inda suka bitar yanayin da ƙasar ke ciki, kama daga matsalar tattalin arziki da uwa uba kuma matsalar tsaro da ƴan ƙasar ke fuskanta. Wakilin muryar Amurka Haruna Mamman Bako ya aiko mana da rahoton daga birnin Kwanni.
Jafaru Sarkin Shanu mai nazarin al'amuran ƙasa da ƙasa ne yana cewa ƙasar tana iya tsallake siraɗi bayan kammala hita daga ECOWAS a shekara ta 2025.
Abinda za ku gani nan 2025 don Allah ya gwada mana. In ya zama to mun warware mun kare da duk wannan da ce gwamnati na washe na sai da yawo musamman. 29 ga watan da aka yi aka niyan mu wace da mu da sai da yawo mu hita kakkaka kun muka hita jama'a za su ga shin ita nan da aka yi akwai alheri gare ta ko mu abin su kawai mutane su bayyana hankali kuma su yarda da abin da aka suka sa gaba su yarda shi ya zama gaskiya ba su yi shi ba don su cuta ma wani kasa ba su yi shi don su cuta ma al'umma kasar su sun yi shi ne don ci gaba kuma za a ga ci gaba in aka yarda za su gani shi akwai ci gaba kuma ci gaba
a cikin wannan lokacin ne na ban kwana da shekara 2024 waɗansu ɗan Nijar suka bayyana kalubale da ma tsadar rayuwar da suka fuskanta a wannan shekarar ta bana duk da yake suna masu cewa alheri ya mai ke musu daga baya
ni ne dan talluman shago mallaba mai sadaka abinci birnin Kwanni wata shekara ga wani ta wuce sai mu ce mun gode ba Allah domin Allah ya gwada muna an samu jaraba kuma jaraba wani abu ne nisa dan ci abinci ne an samu jaraba shine kalubale ko daga ba Allah ka sauki an kai noma Allah ka ruwan sama an ka abinci sai yadda ba a zato
Adam Musamdi mai canji sabon tasha wannan shekara ta 2024 da ta gabata gare mu kalubale wanda an ka fuskanta muna gode ma Allah an fuskanci kashin kuɗi sosai an fuskanci talauci tsadar rayuwa musamman irin abinci da ya haɓaka ce wani ya ta'azzara a lokacin shekara ta 2022 da 2021 jaka yi tana yi maka taima ce wani a yi azanci amma a 2024 to sai ka rubanya sannan kuma alhamdulillah ya Allah ya taimake mu kuma aka samu ruwa masu albarka
game da ko matsalar tsaro da dakaiwa ƴan kasar matuƙa gaya Lima Ahmadu ya soma da cewa sakon shugaban kasar ta Nijar shine su ci gaba da yin addu'o'i da saukar alqur'ani mai tsarki amma da sakin namuja idanu kenan ga abin da ke kai kogo a birane da kauyuka a wannan sabuwar shekara mai shirin kamawa yayin da sauran ƴan kasar ke nema Allah ya kawo wa kasar zaman lahiya
kuma a kiyaye da miyagu suna nan kallallabe don kowa shi zan mai tishin kashara ko cikin gari ko da ka gane ban da mugu ka saka kawai ka haɗi ba shi aka wani zaka haɗi ko cikin ku kuma suke ka haɗi ga abin da wani shi kuma bai san kai ka haɗi ba sai inda magana ta hito ba sai a zo a nemo shi amma ko ana yaki daji ana yi gari in an ga wanda a nugu ba a haɗe ba kenan kaga su na daji ba sani ba kuma su barke ba sani ba amma duk wannan abu shi na gare mu dan sun ce akwai malamai akwai saraki akwai an kwamita duk sa ido inda an ka ga wanda ba a rasa shi ba a zo su kai a haɗa musu
sunana Jibrin Muhammad fata na shine Allah ya ba mu zaman lafiya da kwanciyar hankali da kuma Allah ya tadda mu daga halin da muka ciki na hali zage shiga cikin sabon yanayi mai dadi mai murna da muka samu kanmu a ciki. Allah ya bamu karfin gwiwa da mu da ɗan ƙasa gaba ɗaya da haɗin kai gaba ɗaya kuma mu duka.
Dara Mahmud Kabiru. To fata na dai ina fata Ubangiji Allah ya kaddace wannan shekara ta zama alheri gare mu kuma Allah shi kamar doki mai albarka kuma Allah ya taimaka mana. Muna fata Allah ya ƙara mu zaman lafiya.
Shekara dai ita ce ta shirin ganin irin inda ƙasar za ta dosa a lokacin da za ta ci ko shekaru biyu a hannun sojojin ƙasar. Haruna Mamman bako na birnin Gwanne sashen Hausa na muryar Amurka daga birnin Gwanne a jamhuriyar Niger.
A gaida Haruna Mamman bako ana tare ne da sashen Hausa na muryar Amurka a birnin Washington DC kai tsaye. Ga Aisha Ma'azu ta sake dawowa da ci gaban labaran duniya.
Ana zaman ɗarɗar a Chadi inda masu hamayya suke kira da a gaggauta kawo ƙarshen gwamnatin riƙon ƙwarya sannan a soke babban zaben da aka gudanar a ranar 29 ga watan Disamba wanda ƴan hamayyar suka ce mutane sun ƙaurace masa sosai. Hukumar zaben ƙasar Chadi ta yi alƙawarin ƙidaya ƙuri'u tare da bayyana sakamakon zabe. Tana mai cewa kurakurai ba za su yi tasiri akan sakamakon zaben ba. Cikin harshen Faransanci Hassan Baira mataimakin shugaban hukumar zaben Chadi ta kasa wato National Agency for the Management of Elections ko kuma ANGI a takaice ta fada wa manema labarai a babban birnin kasar ta Chadi Njamena cewa
L'Agence Nationale de Gestion des Élections
an fara gidayar kuri'u bayan da aka gudanar da zabe a kasar da ke yankin Afirka ta tsakiya a ranar Lahadi. Daga Mumbai zuwa Nairobi al'ummomi a fadin duniya sun fara murnar shiga sabuwar shekarar 2025 da wasannin tantsatsin wuta masu ban sha'awa da ninkaya cikin ruwan kankara. Auckland ta kasance birnin farko da ta fara bikin. Kasashen da ke yankin tekun Pacific ne suka fara kada kararrawar shiga sabuwar shekara inda aka shiga tsakar dare a New Zealand sa'o'i 18 gabanin fara wasar balambalan a farfajiyar Times Square a New York. Yaki ya hana bukukuwan sabuwar shekara a 2025 a wurare irin su gabar ta tsakiya, Sudan da Ukraine. Samoa da ke Amurka zai kasance cikin wuraren karshe da za su marabci sabuwar shekarar da bambancin sa'o'i 24 cif bayan kasar New Zealand.
Labaran duniya kenan kuka saurara daga nan sashen Hausa na muryar Amurka a birnin Washington DC. Irin cewa farfaɗo da aikin matatar man wari ya kawo rage a farashin litar man ƙasa. Alƙaluman gidajen mai a sassan birnin Abuja daban-daban sun yi nuni da cewa an samu rage a farashin litar mai ne a cikin kwanaki 3-5 da suka gabata. Daga Abuja wakiliyarmu Halima Abdulra'uf ta aiko mana da ƙarin bayani.
Alƙaluma da muka tattaro daga gidajen mai sun yi nuni da cewa farashin litar mai a birnin tarayya Abuja na tashi ne daga naira 120 zuwa naira 193. Farashin da ya sha bamban da na gidajen man Salbas sai kuma NNPC da suke sayarwa akan naira 965 daga kwanaki 3 da suka gabata ya zuwa yau kamar yadda za ku ji bayani.
Litar mai a yawayan shafa yanzu a nan Abuja 1020 naira. Mun koma wannan farashin ranar 22 ga wannan watan Disamba.
Sunana Aminu Muhammad Jigor, sai ake da Azman Oil and Gas ke 11 Abuja. Mun rage kuɗin mu daga 1,150 zuwa 1,130. Yau kwana hudu ne da suka wuce kenan.
Sunana Muktar Halilu Mujibu. A yau na sha mai a gidan mai na Salbas a nan garin Abuja naira 980.10.
Tun bayan da labarin farfado da ake tace danyen mai a matatar man wari ya kara da kafafen yada labarai ne masu ruwa da tsaki daga sassan Najeriya daban-daban ke marhaban da wannan cigaban duk da cewa akwai wasu mutane da basu gamsu da gaskiyar aikin ko dorewar shi ba. Babban jami'i a kungiyar dillalaman fetur ta Najeriya wato Ikman Alhaji Zaman Mustafa ya bayyana cewa
a gaskiya shi tashin matatun fetur na kasa kamar na Port Harcourt da Warri ba karamin bunkasa wadatar mai din zai yi ba bayan dan gode refinery tana aiki to sanin din wannan dole za a samu sauki saboda kowaye zai dinga kokari ga cewa kayan da yake samu yake tacewa zai samu ya samu wanda za su iya saya wannan competition din lafiya zai kawo mana sauki kun ji da lura da muna sayan mai a dan gode refinery wajen 1,100 da yawan wayi gari mai ya sauka refinery ma tana sayarwa wajen kusan naira 900 ba naira da wannan amma zaka saya bulk wanda ya kai 2 million ne amma saukin zai yanzu haka ko da mota da zaka saya zaka iya samu 920-930 haka to farashin da muke sayarwa ko ya dangana ga gunda gidan banka yake yanzu kamar a Abuja zaki lura cewa cikin November nan members namu sai da kaya wajen 1,150 amma yanzu kin kika zaga zaki samu rana sayarwa kasa da 1,030 yanzu haka bazu fara cire petrol ba kalanzir da gas da sauran wasu kayayyaki ne ina ganin FCC din sai ta tashi fully ta fara producing din petrol yanzu dai mu baba mu dama mu sai kaya a wajen nasu ba amma muna kyautata zancen cewa a cikin dan gajeren lokacin muka shiga 2025 za su yi including namu independent marketers masu fara daukan kaya
shugaban kamfanin man petrol na Najeriya wato NNPCL Malam Mili Kyari ya jaddada irin aikin da matatar na wali ke yi a halin yanzu
mun kammala gyaran wani sashin da ake kiran shi crude distillation unit ko kuwa area 1 muke kiran shi wannan sashin abin da yake shine ya sarrafa ya fito da diesel kananzir nafta da kuma ya bada daman a fito da fuel oil so wannan nafta shi yake kwasa sa wani inji kuma shi kuma sai ya kawo blend abin da shi kiran sa wata kaya cikin da za a kara sarrafa a fito da man petrol wannan abin da muka aiwatar shine yanzu za a ga injiyo din wannan refiner da kasuwa kananzir dinta za a ga nafta wanda kila mu ma sai da shi kasashen waje da kuma fuel oil din so changin da ya kawo shine na farko za a samu rangume na farashi insha Allah kusan za a ci an sabanta wannan refiner da karafun da injina da suke ciki saboda haka ba mu da wani shakkun insha Allah ayyukan da aka yi mun san cewa za ta daure refiner nan a tace za ta yi aiki na biyu me ake bukatar refiner ta aiki a samu mata crude oil crude oil kuma shi hanyar da yake kawo mata crude oil daga scrubber zuwa wurin na mun tabbata tana nan tana daure har yanzu tana kawo mata crude oil wanda ake tasarrafa kowane wata
a game da yiwuwar fara aikin sauran matatan man petrol na Najeriya da suka daina aiki a baya Malam Mili Kyari ya kara da cewa
ba mu so mu sa rana insha Allah muna tabbatar miki cewa ayyuka sun yi nisa ba za mu sa rana ba kuma shi ma za mu ba mutane mamaki kasa za ta amfana har da na Kaduna
a baya dai kamfanin NNPCL ya danganta rufe matatun man kasar guda hudu da kalubale da ake fuskanta wajen isar da danyen mai zuwa waɗannan matatun saboda yadda masu fasa bututun mai suka lalata su lamarin da ya kai ga samun gazawa a yawan danyen mai da ake iya tacewa a waccan lokacin Halima Abdulrauf murya Amurka daga Abuja Najeriya
a gaida Halima Abdulrauf ana tare ne da sashen Hausa na murya Amurka a birnin Washington DC akan mitoci 16.25 da kuma 31 a jamhuriyar Niger kuma za a iya sauraron mu a tashar mu ta VOA Africa akan mita 200.5 baya ga haka a koda yaushe za a iya zuwa shafukan mu na internet a voahausa.com ko kuma sashen hausa.com yanzu kuma sai a gyara zama a saurari shirin mu na gaba
baki mai yanka wuya shekara ta 2024 dai ta so mu adabu a cikin shirin na wannan makon za mu kawo muku wasu muhimman al'amura da suka faru muka kuma kawo muku a cikin shirin a wannan shekarar mai karewa jama'a assalamu alaikum shekara ta 2024 ta soma ne da cece kuce kan kasafin kudin Najeriya inda yankin arewacin kasar ya yi korafin rashin adalci wajen raba ayyukan da ke cikin kasafin kudin na shekarar ta 2024 bayan da tuni majalisar dokoki ta amince da shi kuma shugaba Bola Tinubu ya rattaba masa hannu zuwa doka
yayin da 'yan Najeriya suka ji yawan kudin sama da trillion 28 kowa yana ta murna amma daga baya ba an bincika sai aka tar da cewa wannan kasafin kuɗi mafi yawansa ya tafi bangarori guda ɗaya ko bangarori guda biyu mafi yawan ya tafi bangaren da shugaban ƙasa ya fito a turance wanda ake kira Southwest bangaren jihohi na Yarbawa jihar Lagos Oyo Ondo Osun Ogun da Ekiti sai daga baya kuma kaso mafi yawa na biyu ya taho daga bangaren da shugaban majalisar tarayya ya fito shine Boston Ofadio shine ake kira South South ko kuma yamma mafi yamma da Sara da Rivers Cross Rivers Bayelsa Delta da kuma Edo jihohi guda shida Northwest ita ta bada kuri'a na APC sama da kashi 1/3 na Asiwaju Bola Ahmed Tinubu amma abun mamaki wata jiha daga bangaren Northwest ita ce Zamfara aka fara bincikawa kamar bangaren education bangaren tsaro da bangaren kuma agriculture ma aka samu cewa wani bangaren ma ba a sa musu komai ba to wannan lokaci sai abin ya ban mamaki ɗan majalisa da ake tura su su je su wakilci jama'an jihohin su bacci suke yi ne rashin bincike ne ba sa yi har a gama irin wannan abu ba za su tantance su ga cewa me wa irin kaso aka musu a jihohin su ba
mataimakin shugaban kwamitin majalisar dattawa kan kasafin kuɗi Sanata Ali Ndume ya ce lamarin ba haka yake ba
muna da lissafi muna yi kaman ni kam da sauran ma to ya za a yi a ce ma wani ya kawo maganar aicha bangaren inda Opabio yake an yi kaza 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 shi a zaman shugaban majalisa yana da nashi to amma mu fa speaker daga arewa yake shi mai kasafa kudin ma a majalisar wakilai daga arewa yake ni kaina daga arewa nake deputy senate president daga arewa yake to haka kawai muna zaune sai a ce ana warewa ana kashe kudi in mu ne ba muke kenan to in daga bangaren zattarwa din ne shi minister na kasafin kudin ma shi dan kebi ne dan arewa minister na agric da ake zargi cewa an yi wani abu nan ma shi ma dan arewa ne karamin minister ma na wurin ma shi ma dan arewa ne
a ranar 15 ga watan Janairu kuma kamar kowace shekara rana ce ta tunawa da kashe premier arewacin Najeriya na farko sa Ahmadu Bello Sardauna Sokoto da kuma gudunmuwar da ya bayar wajen shata tsarin mulki da demokradiyya a arewa da ma Najeriyar baki daya
to sa Ahmadu Bello Sardauna Sokoto mutum ne wanda yake a lokacin da yayi mulki al'umma shi suna so ne yana son su yana da kaihin basira da kaihin tunani manufa ta arewa ta ci gaba yanda za ta iya takara da sauran bangarori daban-daban na Najeriya ba da an kwari ta ba a arewacin Najeriya ko kabilar ka bambanci ko bambanci na addinin ka wannan ba sa ta zauna izalunci ka don haka ya rungumi kowa shi yasa irin su makiyar Audu Buba suke kusa gare shi kuma shi yasa da aka zalunce su an ka kashe shi da kiristocin arewa da musulman arewa ko waɗanne suna ganin sun yi babban rashi
a ƙarshen watan Janairu kasashen Niger Mali da Burkina Faso suka ba da sanarwar ficewa daga kungiyar raya tattalin arzikin kasashen yammacin Afirka ta ECOWAS ko CEDEAO biyo bayan takunkuman da kungiyar ta kagaba wa Niger sakamakon juyin mulkin da sojoji suka yi wanda ya hambarar da gwamnatin zababben shugaba Muhammad Bazoum
to wannan mataki yayi daidai da abin da al'ummomi suke jira saboda kasan tunda aka yi juyin mulki 26 ga watan Yuli an ma kasar Niger wasu kakoban matakai hadda ma wato rihi iyaka da sauransu da aka yi tsakaninmu da Benin da kasar Nigeria to kuma sai ma har watan Disamba kadai 10 ga watan Disamba wai ita CEDEAO din wai ta ma lura da Niger an yi juyin mulki kuma ta yarda da magabatanta wanda suke bisa kan karagar mulki a halin yanzu
lallai wannan yunkuri na maida agogo baya da waɗannan kasashe sun kai sai mu ga cewa da abu ne wanda zai kawo ma kasashen su matsaloli sabili da yanke diba wadon kasashe guda uku wato duk cikin kasa ECOWAS duk cikin kasashen CEDEAO su ne na baya cikin sahu su ne jerin baya su ne baya ga tattalin arziki su ne baya a zahiri ga arziki don haka yau su da abaya din su ce sun yi ta cikin wannan wato haɗin gwiwa da an kai na neman cigaban kasashen CEDEAO wato mai da kasashen su baya ne
a farkon watan Fabrairu 'yan Najeriya sun soma korafi kan matsin tattalin arziki da aka alakanta da matakin gwamnatin kasar na cire tallafin man fetur tare da gudanar da zanga-zanga a wasu yankuna duk da yake bata gabe fadin kasar ba.
Muna yi ne saboda abinci yayi tsada kuma gwamnati ba ta yi mana komai ba, muna neman rangwame ne na kayan abinci. Dan Allah muna son gwamnati ta yi kyakkyawa ta duba abinda muka taso da shi yau da safe ta kawo mana sassauci a cikin lamarin mu.
Abinci yayi tsada, shinkafa 2000, garin kwaki 1000, gari masara 15,500, ana sayar duka duko wa na sayar abin da ya gada ma gashi muna February, abincin gona na fitowa komai na tsada, ni tun da na don fita duniyan nan ni ne ba ta ga irin wannan ba.
Na farko gwamnati ta san yadda za ta yi kayan abinci ta karya shi, kamfanin da suke na cikin gida suke production na abinci ta ba su support na su abinci da a karyayyen kuɗi. Misali dan mutu yana yin taliya, abu sama yana yin taliya, yana yin makaroni, suna yin mai, gwamnati ta jito kuɗi ta ba su shi gashi nan kuma na producer abinci a kan lokaci, ta bazo shi kasuwa ta karya shi ta cika yau cika ba.
A farkon watan Maris kuma kungiyar ECOWAS ko CDAO ta dade ta hukumar da ta kagaba wa jamhuriyar Niger sakamakon juyin mulkin soji tare da ci gaba da tattaunawa kan yiwuwar sake hambararren shugaban kasar Mohamed Bazoum. A cikin watan na Maris ne kuma gwamnatin mulkin sojan Niger din ta bada sanarwa na yanke alakar soji da kasar Amurka.
Mataki wanga wanda gwamnatin Niger ta dauka mataki ne wanda yake mun jima muna jiran shi. Mun yi farin ciki kware mu abinda suke yi cikin wannan kasa tabba mu sani ba kuma ba mu gan shi ba. Mu mun so lokacin da aka kore na taro France ma a gama tare da su kuma a kore su.
Sunan na isu su post sai kuma san ma abinda suke yi ba. Ga nan kaga gara ma ta yi ya yi zaman Algeria da zaman sun.
Kiyar mutan da suna amfana da su in ka doka nan garin Algeria sai suke mutane da sun yi aban alheri ta kasan su bisa ayyukan da suke kai ba ana ba gwamnati da kirin mun ta kai haske da ta san me take shi an tabbata kira mata kai wa'annan mutanen da suka rasa aikin su so sai a diba a gani adadin su nawa ne kuma a samu a kai su wasu ayyuka daban wanda za su kama wa amma yi musu wani gurbi
amerikan suna da amfani cikin kasa ga gaskiya ne tun da gaskiya suna taimaka mana bisa harkar tsaro in ka doka bisa harkar ta adalci ma gaskiya nan Niger abin ya rage amma ni dai gaskiya korasu ni ban ga amfani korasu ba gaskiya fi sibi lillah ya kamata dai wanga so zana mu su samu su daidai ta tsakanin su da turanga duka gaba ɗaya ba suna tallafa ma yaman tsaron mu da kan ki fiye ga dabamu ga toma ga kuma yayi wasu gaskiya bar mun koma bayan ya bisa harkar tsaro gare mu nan musamman Niger
sanda sojan Faransa da sojan Niger Amerika da Togo sune aka zaba kawo masu shedu to yanzu abin ya bani mamaki da haka yawa.
Masu saurare saboda karancin lokaci a nan za mu dasa aya sai mako mai zuwa inda za mu kawo muku ci gaban wannan shiri. A madadin duka abokan aiki Murtala Faruk Sanyinna ke muku sallama daga Washington DC.
Da wannan kuma muka zo ga shirinmu na ƙarshe wato labarai a takaice.
To zara a takaice hare-haren da Isra'ila ta yi ta kaiwa asibitocin Gaza da wasu wurare a kusa da su sun durkusar da tsarin kula da lafiyar Gaza a cewar wani rahoton da ofishin Majalisar Dinkin Duniya mai bibiyar al'amuran yancin ɗan adam ya fitar a ranar Litinin. Rahoton mai shafi 19 ya bayyana cewa tsarin munanan hare-haren Isra'ila a asibitoci ko kusa da su ya yi sanadin lalata kusan duk asibitocin da ke Gaza wanda ya haifar da ci gaban artabu a ciki da kewayen asibitocin kana ya takurawa tsarin kula da lafiyar ta ya kusan durkushewa baki daya. Sojojin Amurka sun ce dakarunsu sun kai wasu jerin hare-hare da suka auna yankunan da ke karkashin ikon yan Houthi a Yemen a daidai lokacin da ake samun karuwar tashin hankali a yankin. Cikin wata sanarwar da cibiyar tsara hare-haren Amurka ta fitar a ranar Talata ta ce hare-haren sun afka babban birnin Yemen Sana'a da wasu wurare da ke karkashin ikon Houthi. Faransa ta faɗa a ranar Talata cewa ta kai wasu jerin hare-haren sama a wasu matsugunan 'yan kungiyar IS a Syria. ministan tsaron Faransa Sebastien Lecornu a wani sakon da ya wallafa a ta manhajar X ya ce a ranar Lahadi aka kai hare-haren CDB bayyana takaimaimin wuraren ba a Siriya.
To masu sauraro da haka muka sa karshen shirin namu ne yanzu sai kuma aljima idan Allah ya kai mu da hantsi misalin karfe 8:30 agogon Najeriya Niger kamar da Chadi wanda daidai da karfe 7 kenan agogon GMT da Ghana sai a ji mu da maimaitin shirin. A madadin Aisha Ma'azu da take a gabatar da shirin da Fiona Wamainan Dudu da ta bada umarni da ma injiniyan mu ne yanzu. Ni Zahra Aminu Fage nake muku fatan alheri. Ni daga nan birnin Washington DC da fatan za a yi bukukuwan sabuwar shekara lafiya sai an jima idan Allah ya kai mu.